rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kudade miliyan 100 na sefa da ƴan Niger mazauna Togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa. Sanadiyar takun saka da ke tsakanin hukumomin CNSP da ƙungiyoyi irin su CDAO da EU da dai sauransu. Ya sa kawancan ƙungiyoyi na Front Patriotique pour la Souveraineté FPS ƙauracewa zaman kasafta waɗannan kudade. Kamar yadda wani jigon su Bana Ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira
miliyan 25 kungiyoyi da anka raba ma sun kai kimanin 17 anka kai shi wajen gidauniyar nan anka ce mu zo mu zamna a raba mun kace a mu dan hararen hulla abinda muke yi ba na a zo a kasa kudi ba a ba mu ne mun kace mu a iskadri muke wanda yake so ka mun tallahi can yake tarda mu mu kira wa ɗan jarida kowa sheda.
Wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji ƙungiyoyin na FPS musamman gwamnan Yamai Janar Abdu Asman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta.
Ya ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardun su na shari'a sai suna da barshe. Mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu. A cikin mu duk wanda anka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa. Ba kama mu ba bisa kan mun handani kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun ka ce wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu san mu samu sabani tsakanin mu da wanga iko da muke kawo magowan baya gwagwarmayar da yanzu CNSP take yi gwagwarmayar mu ne da mun ka soma tun shekaru da shekaru muna yi kenan yau su sun ka zo sun ka tarda mu a cikin gwagwarmaya General Chani da CNSP har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a dage shi a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin hararen hulla.
Mun nemi jin matsayin gwamna akan wannan zargi sai dai haka bata cimma ruwa ba. To amma wani dan farar hula na daban Ibrahim na maiwa na kungiyar RPDS da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan dambarwa ya gargadi takwarorinsa yan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya.
A matsayin mu na yakin kungiyar farar hula da ya kamata muke aiki dan ganin cewa mun kare haƙƙin dan adam kuma mun yi ma dan adam adalci mun yi maka mu adalci. To abinda ni sani tsakanin da Allah shine cewa lalle gwamnatin jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi. Ba ya can wadda suke cikakken bayani sun san da cewa bai ma ƙasar Niger ko da an kai wannan zaman taro
a ranar 2 ga watan Satumban 2023 ne kungiyoyin fararen hula suka tare a harabar sansanin sojan Faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun Faransa daga Niger. Abin da yasa ƴan ƙasar mazauna ƙasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kuɗaɗe har ma da ta ci maka irin su shinkafa sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kuɗaɗen shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.